بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر أشرند أكو قوتا شوال shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Mayu shekara miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 321 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكف سني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وندا لتافي نزاد المعاد موسوعة نتاريه منزان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لتافي نقومي دروانكا دنگني دتاريه دا الآدو لسار الرأيور منزان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الله يساك وابن القيم دا الخيل malamai suna jinjina mishi akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya je kasar Makka aikin haji nesa da iyalansa nesa da littafansa muna ci gaba da bibiyan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya inda yake mana labarin al-wufud wato tawagar mutane da aka wakilto su daga garuruwa mabambanta wanda suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman a karshe-karshen rayuwarsa suka taho dan jin sakon musulunci da yi masa mubaya muna cikin bayani akan wafdu kinda wato wafdi tawagar kabilar kinda wanda suka zo ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam zamu tashi inda malai yake cewa wa fil musnadi min hadisi Hammad ibn Salama an Uqayl ibn Talha am Muslim ibn Haybam عن الأشعث بن قيس قال ما لن يتشوى في المسند ينا تشكم مسند الإمام أحمد بن حنبل هكا ننكما الإمام أبو داود التيالي سيار ويتو أتشكم ناش مسند دا بيهكي دا ابن ماجا بيهكي أتشكم دلائل النبوة يتشي دا حديث حمال بن سلمة بن دينار زوى غا أقيل ابن طلحة تهنيا مسلم ابن حيدم زوى غا الأشعث ابن قيس al-ash'as asalin sunan shi ma'adu yakrib shine asalin sunan shi ibnu qais sai aka zo ana ce mishi abin nan al-ash'as saboda yanayin da yake barin kansa haka butsu-butsu yana daga cikin wanda suka samu matsala ta rida bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya dawo ya tuba ya rasu shika ta 40 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa yadda yace qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi wafdi kinda mun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tawagar wakilan kabilar kinda wala yarawna illa anni afdalu ba sa ganin komai sai cewa ni ne mafi falalarsu ma'ana shine ya jagoranci tawagar kenan qultu sai nace ya rasulullah alastum minna nace ya manzon Allah shin ku quraishi ashe kuma ba dangin mu bane mu kinda qala la annabi yace a nahnu banu nadri ibn kinana mu ayan annadru dan kinana annadru shine dai quraishi quraishi ibn kinana asalin sunan shi annadru abu ne sai yake ce mai quraishi dayan ma'ana biyu ko dai kamar yadda aka bada labari kamar yadda yake cikin littafin al-bidayat wa nahya ibn kathir cewa ni annahu wa banuhu kanu yaqrushuna al-hajija sun kasance da shi da ƴaƴansa suna caje kayan ma'aikata aikin haji idan kun zo kun yi aikin haji idan za ku bar gari za su tsaya a kofar gari suna caje kayan ku ba wai suna neman wani abu na sata bane ba wai ayatu al-iru innakum lasariqun ba suga menene abin da zaka tafi da shi garin ku in sun ga baka sai tsaraba ba sai su diba su baka su ce wannan ka kai wa dangi daga kuwa za a ce me a jakanka in baka da wani abu da ka siya da aka saba irin na tsaraba da ake kai ma ƴan uwa da dangi da yara da makwabta sai su diba su a cikin duke su sai ka sai tsaraba ka bayar sai ake ci musu ko ake ci mishi quraishu dai daga cikin ma'ana biyu kenan nabiyin kuma ana cewa quraish a tasgiri ne na alqarash alqarash kuma shine wato wannan babban kifin da cikin ruwa wanda yake ce ma da yake ci mishi ma shark wanda yana iya wurgar da jirgi ma to quraish ta zama a cikin kabilar larabawa ta zama wata babbar kabila wanda ta fi karfin kowa sai ake mata lakabi irin wancan wallahu a'lam a takeice dai annabi ya ce musu a'a mu ƴaƴan annadrubu kinanan la naqfu ummana annabi ya ce mu ba mama uwar mu sharrin cewa tayi karuwanci wala nan tafi min abina ba ma kuma gujewa iya uban mu wato kinaya akan duk mutumin da aka tambaye shi kai dangin su waye ya faɗi dangin da ba nasu ba to kuma yana tuhuma uwarsa da karuwanci cewa ta haife shi ba a gidan aure ba annabi ya ce mu ba ma yi haka duk mutumin da aka tambaye shi dangin sa ya faɗi wani wanda ba ubansa ba to kaman ya kore kansa daga iyayen shi maza wa kana al-ash'as yaqulu ash'as yana cewa la utiya bi rajulin nafa rajulan min quraish min an-nadr ibn kinana illa jalattuhu al-hadda yace duk mutumin da za a zo a ce mun ga wani ya kore wani mutum daga kasancewa ba quraish indai aka bi silsila aka tarar wannan mutumin da aka kore yana dangantuwa zuwa ga an-nadr ibn kinana to sai na da ki wancan da ya kore shi dukan kazafi ya mai kazafi wannan yana nuna cewa za yi mutum bulalar kazafi kamar da zamu zo a gaba idan ya danganta wani ta hanyar wulakantawa zuwa ga wanda ba iyayen shi ba wa fi hadha min al-fiqh an man kana min waladin nadr ibn kinana fa huwa min quraish yace daga cikin fiqhin wannan gaba shine duk wanda yake jikan an-nadr ibn kinana to shi ma ba quraish ne koda ba mazaunin makka bane koda baya cikin sanannun kabilun quraishawa wa fihi jawazu itlafil malil muharrami isti'maluhu yace a cikin wannan kissa akwai nuna halascin idan ga wata dukiya wanda ya haramta ai amfani da ita to za a iya destroying din ta za a iya barnatar da ita kama a ce yadda ake kona suturu ko magani ko wiwi yanda indili suke konawa kaga ai dukiya ce to amma tunda haramun ne amfani da ita ko yanda yan hizba suke faffasa kwalaban giya kaga kudi ne na wani ai ko ya halasta a barnatar da wani abu wanda haramun ne amfani da shi ko a zo a kakkashe aladu kaga dukiyar wani ne amma za a yi kashe su idan bukata ta kama kai ce ka siya bil hariri ala rijal saboda mun ji a baya cewa annabi ya ce musu sirra wannan alharin da ke jikin su suka ce da suke ta wurgawa wa anna zalika laysa bi ibaa kuma haka bai cikin barnar dukiya wal muraru wancan da aka ce al murar huwa shajar ibnu shajar al bawadi wa akil murari huwa al harith ibnu amr ibn hijr ibnu amr ibn muawiyah ibn kinda wannan mutumin da aka ce akilul mirari shi sunan shi kenan al harith ibnu amr shi al murar din shine wato shajarun min shajar al bawadi wani wata itaciya cikin itatuwan daji wata take da kaya take da wuyar sha'ani to wanda ake ce mishi akilul murari wani mutum ne wanda ya shahara da wannan dabi'a mai suna al-harith ibnu amr ibn hijr ibn amr ibn muawiyah ibn kina ibn kinda jikan kinda din wanda ya kasance in yi fushi sai dinga cin kaya wal nabi sallallahu alaihi wasallam jaddatun min kinda madhkura annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wata kaka a kinda to kaji dalilin da suka sa suka ce kai ba dan uwan mu bane ma'ana akwai wata mace da aka auro daga kabilar kinda aka zo da ita makka cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun aure ta to shine suka kokarin su ce to ai kai ma dan uwan mu ne sai ya ce ni ina dangantuwa zuwa ga dangin babana ne amma lallai muna da zumunta da ku an taba auro wata iya daga dangin ku kuma kakata ce sunanta Da'at bintu Sarir ibn Sa'laba al-Kindiya ana mata alkunya da Ummu Kilab ibn Kilab dan Murra wannan kaka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mahaifiyar shi wato baban shi ya auro ta daga Kinda a can kasar Yaman wa iyaha aradul ashaf ita ashas yake nufi da yake so ya ce sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai dangin su ne wa fi ha ila yau a cikin wannan kissa akwai tikihun anna maninta saba ila ghairi abihi duk wanda ya danganta kanshi zuwa ga wani baban sa faqadin tafamin abihi ya kore kansa daga ubansa waqafa ummuhu yema uwarsa kazafi ai ramaha bil fujuri ya jefi uwarsa da ainihin fasikanci to kamar da muka ambata a darasin baya abinda ake nufi da nasabtuwa zuwa ga wani mahaifin mutum shine mutum ya kurari ya danganta kanshi cewa shi dan suwana ne sai zama kuma waɗannan suwanan ba iyayen shi bane wannan ba daidai bane shi sa Allah ya ce ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah to daga cikin musaldamat na wannan shine in an zo za a sanya mutum suna a kira shi a ce wana dan wani wana dan wanan nan da za a fada ya zama baban shi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya ce a daina cewa Zaid dan Muhammad sai dai a ce Zaid dan Haritha a kira kowa da sunan mahaifinsa to wannan yana nufin idan kuma aka samu wata matsala wadda ba dan wannan dalilin aka yi ta ba to ba ta daukan wannan hukunci kamar irin yanda a da mutane idan suka dauko ƴaƴan ruko in yazo zai sa shi a makaranta sai ya sa sunan shi ba da nufin ya kore shi daga mahaifinsa ba kawai wannan wani kokari ne nuna mashi ba bambanci kada yara su ga bambanci ko in aka baiwa mace rukon wani da bata saba haihuwa ba to sai a dinga ba za a yadda ya gane shi ba danta bane saboda kada ya jina ƙasa kaga wannan wata al'ada ce kuma a gurin masu yin ta al'ada ce mai kyau domin suna yin ta ne dan islahu zatul bayt to kaga mu kuma lokaci muka dauki zafi mu ce wannan shine wannan hukuncin duk da yake wancan din ba haka ya kamata a yi ba amma ba korewa bane domin idan aka kai ƙarshe ana fada za a ce wana fa wancan ce mahaifiyar shi kowa da ne babansa ba ta hanyar korewa bane su ko laraba wanda suke yi shikenan mutum ya zama kamar danka to sai kuma na mata zaka galibi su kuma mata sun saba a wannan kasashen namu sai ka ji mace ana ce mata da sunan babanta da zaran ta yi aure sai a juya zuwa ga sunan mijinta to wannan ma bai dace ba aslan bai dace ba a batta da sunan babanta din yadda yake a batta da sunan babanta in kuma za a sa sunan miji to a kira ta yadda za a gane mijin kamar yadda larabawa suke cewa fulana sai a ce zauji fulani aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce aisha bintu siddiq to mutum da ya yi ki babu bintu din ko zauji din a jiki to abin mata sunan mahaifinta shi yafi aslan saboda gujewa duk wani abu da ka iya kawo saboda kuma shi miji ana iya canza shi yana iya mutuwa ana iya rabuwa to sai zama kullun tana kan layin canza sunaye kenan a ofishin jarida da wajen alƙalai kaga bai da wani tasiri to sai abin mata sunan ta yanda yake a sunan mahaifinta to abin tambaya anan shine waɗanda aka riga aka kiraye su da sunaye da ba na iyayensu ba ya za su galibi shawara da ake ba su shine su haƙura su bar shi haka musamman idan akwai takardu na makaranta mabambanta waɗanda canza su zai zama wani aiki ne na daban wani kuma ma an canza zai iya shafan wurin aikinka ko sana'arka ko matsayin da kake ci saboda haka babu laifi dan an bar su a haka alalan ana sanar cewa kuskure ne ya auku a baya kamar yadda hatta a cikin sahabbai a ko da ake kiran su da sunayen da ba na iyayensu bane Miqdad ibn al-Aswad haka ana kiran wasu kaji da sunayen iyayensu mata wanda shi ma kaga ba sunan baban bane da iyayensu sai Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wa fiya anna kinda laysu min waladin nadir ibn kinana kuma wannan yana nuna mana cewa su kinda ba ƴaƴan quraishu bane anna wa fiya وفيه أن من أخرج رجلا من نسبه المعروف جلد حد الكرف وان دي فتد وان دا دنجن سا سننني يدنجن تاشي زوا أبن دا باشي دنجن سا وان دا مش بولا لكذب مالن يتشي فصل في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن وان فصل يزي مغانا أكر زوا أشعريا وصورا متانا كسي يمن روى يزيد بن هارون عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال yace wato al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da riwaya ta yin Yazid dan Harun zuwa ga Humayd at-Tawi zuwa ga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqdamu qaumun hum araqu minkum quluban, wasu mutane za su zo wanda sun fi ku laushin zakata, faqadimal ash'ariyuna faja'alu yartajizuna, sai waɗannan al-ash'ariyun kabila sa Musa al-ash'ari sai suka zo suna waka na rajazu suna cewa gadan nalqal ahibba muhammadan wa hizba, gobe za mu gamu da masoyanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi da jama'arsa. Wa fi sahih Muslim an abi hurairata mala yace a cikin sahih Muslim hai ila Buhari ya fitar da shi daga Abu Huraira Allah ya kara masa da qala samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji mun ga Allah yana cewa jaa ahadul yamani, mutanen Yaman sun zo, hum araqu afidatan wa adafu quluban, suna da ainihin zakata masu laushi suna da zakata masu rauni. A karatun mu na tafsiri cikin azumi mai magana akan bambanci tsakanin fuad da qalbi, wanda bai ji ba sai ya koma ya nema ni ma na mantalar baka sai mun gani, amma dai mun yi magana akan a cikin suratu al-qasas ko yawa afida a takeice shine wato a bangaren zuciya wanda da shine mutum yake sarrafa emotions dinsa, shi kuma kalbu shine asalin zuciya wacce take kudirce abubuwa wannan tsoka, walakin ta'amal qulubul lati fi sudur, da Allah yace shi kuma wato fu'adu, wasu ma suna ganin kaman shine kwakwalwa, wallahu a'lam, wani zance ne da malamai suke yi mai tsayi wanda nan ba mahallin sa bane. Wal imanu yamanin, annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani dan kasar Yaman, inda za a nemi dangantakarsa to za a ce ba Yamani ne. Wal hikmatu yamaniyatun, hikima ita ma ba Yamani yace, wato wannan kaiwa matuƙa ne wajen danganta abin zuwa gare su, kamar da za a ce ai abu kaza sai mutanen gari kaza, kamar ba su kare suke ba, kamar yanzu a ce kasuwanci sai kanawa, ai ba su kare suke kasuwanci ba ko, ko a ce yawan aure a ce sai mutanen zariya ko, su kare ne ke da mata misali, amma wani abu ne da wani ya shahara shi, zaka sai ce imani dan kasar Yaman ne, hikima ita ma ai kasar Yaman ce. Was sakinatu fi ahlil ghanami, ita kuma natsuwa ana samun ta ne a wurin masu kiwon awaki, in an yi kwatance tsakaninsu da masu kiwon raƙuma ko shanu ko dawakai, za ga masu kiwon awaki sun fi waɗancan natsuwa, saboda tasirin kowa irin dabbar da yake mu'amala da ita yana tasirantuwa da irin ɗabi'arta. To awaki sun fi raƙuma da shanu da dawakai natsuwa, sai ga masu kiwon sun fi waɗancan natsuwa. Wal fakharu wal khuyala'u fil faddadina, yace girman kai rawanin tsiya da ake cewa da jiji da kai, al fakhar girman kai, wal khuyala takama fil faddadina, wannan kuma tana cikin manoma, min ahlil wabari qabla matla'i shams, wa daga cikin wanda suke kwana a cikin gidajen tamful shine wabar, wato gidaje kamar a ce cikin bukkake shine almadar, alwabar kai, ala aksil madar, gidaje wanda ake yin su bayan an kwaba kasa ko an kwaba siminti, zaka ce ma almadar, kaga birni kenan ko, a cikin alamar kauye shine kaga gidaje na kara na ainihin wato ciyawa da makamantansu. Annabi yana nuni yace qabla matla'il fajr, daga nan ash-shams, daga nan har ƙarshen kiyama, wato daga nan har zuwa ran da rana za ta fito ta yamma din, wato su mutanen ƙauye musamman waɗanda suke da dukiya ta noma da kiyo, to galibi za ka ga suna da girman kai, suna ganin ai sun samu duniya kowa bai isa ba. To Annabi ya ce to akwai wannan a cikinsu. Warwina an Yazid ibn Harun, wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim wanda muka ce ku kibala matla'i, yake kware ko akwai wannan lafazin kibala matla'i shams, kibala matla'i daga nan har lokacin, daga nan har lokacin fitowar rana. Warwina an Yazid ibn Harun qala anba'ana ibn Abi Dhaib an al Harith ibn Abd Rahman am Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, yace mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a halin wata tafiya da muka yi da aka je a cikin wannan tafiya yace fa qala sai annabi yace atakum ahlul yamani ka annahum sahabu hum khiyaru man fil ard yace mutanen yaman za su zo muku za ku gansu sun zo kamar hadari wato za su zo da yawa kenan da da ainihin wato cinkoson su annabi yace su zababbu ne cikin mutanen da ke rayuwa a wannan duniya fa qala rajulun min al amsari illa nahnu ya rasulullah ya manzo Allah sai dai mu mu ma zababbu ne ko thumma qala ya sake cewa illa nahnu ya rasulullah ya manzo Allah in ma zababbu ne ko fa sakata annabi ya shiru annabi ya ce mishi komai ba thumma qala sannan sai annabi ya ce illa antum eh kudin ma zababbu ne kalimatan da'ifatan annabi ya fadi magana da rauni haka ba da karfin jiki ba dan nuni zuwa ga rashin dacewa abin da mutumin yayi so da yanzu ba ana magana mutanen Madina bane ko ba ana mukarana bane haka yana daga cikin dalili akan gujewa yi wa malami ko mai fatawa ko wani shugaba katsalan da a magana shin yana yi in ba an ne muka yi ko kuma abin da ya zama dole ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin abin da wannan bawa yayi ba wannan mutumin yayi ba amma saboda kawaici da kunya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bai mishi fada ba sannan kuma saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koda yana cikin damuwa gaskiya yake fada shi sa da bai ce kudin banzawa da damu ne irin yanzu shikenan sai a ci mutuncin shi da jama'a shi gaba da ya ce wannan abin da kake abin mutunci ne ya ba ku da mutunci da ba ku mutanen ku amanta da alherin su sai annabi bai manta da alherin ansaru ba yace eh lalle kuma mutanen kirki ne kuma a cikin bayan kasa a cikin kasa وفي صحيح البخاري ان نفر من بني تميم جاءوا يجي متانن بنو تميم سن زو ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila rasulullahi faqala abshuru ya bani tamim annabi yace albushrunku ya ku banu tamim faqalu basharatana fa a'tina mutane ne na karkara suka ce to ya manzo Allah mu dai mun ji bisharar nan ta isa ka mu gani a kasa a bamu wani abu shi kuma annabi yana nufin ku jira za a samu a baku suka gaza hakuri fataghayyara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza waja'a nafarun min ahli al-yamani faqala sai ga wasu mutanen kasar yaman suka zo sai annabi ya ce aqbilu iqbalu al-bushra id lam yaqbalha banu tamim annabi ya ce to ku karbi wannan bushara da ne wa banu tamim ba su karba ba qalu suka ce kad qabilna suka ce mun karba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma qalu sannan suka ce ya rasulullah ji'ina mun zo ne da tafaqqaha fi ddini dan mu koyi addini wa nas'alaka an awwali hadha al-amri kuma dan mu tambaye ka meye farkon al'amarin wannan duniya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana Allah Allah ya kasance wanzaje wa lam yakun shay'un ghairu a lokacin da babu komai sai Allah wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin Allah ya kasance akan ruwa wa kataba fi dhikri kullu shay'in kuma Allah ya rubuta a cikin azzikir din nan da yake cewa walakar katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardi yusha ibadi as-salih Allah ya rubuta a cikin wannan littafi cewa ya rubuta kullu shay'in dukkanin abin da zai faru komai da kaga yana faruwa an riga an rubuta shi a cikin wannan littafi na kaddarori wannan hadisi na cikin sahih al-bukhari hadisi ne wanda imam bukhari ya rawaito shi a can karshe karshe cikin abin nan bada'ul khalqi malan yace faslun fi qudumi wafdil azdi ala rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wasallam wannan fasli shi kuma zai bayani akan zuwan wafdu al azd kabilan azdawa kuma mutanen kasar yaman ne da suka zo ga manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam annabi yace malan yace qala ibn ishaqa wa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam surad ibn abdullah al-azd sai kuma surad ibn abdullah al-azd yazo fa aslama wa hasuna islamuhu ya musulunta kuma ya kyautata musuluncin sa yace fi wafdin min al-azd a cikin wasu tawaga azdawa fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala man aslama min qaumihi sai annabi ya sa shi ya zama jagora a cikin waɗanda suka musulunta cikin mutanansa wa amarahu an yujahida biman aslama min man kana yalihi min ahli shirki min qaba'il yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci shi cewa ya tashi jihadi da shi da waɗanda suka musulunta su gogwar maya dan musuluntar da kafiran da suke ƙasar yaman fa kharaja suradu يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش سي سورة دي يفتا cikin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bashi ya tafi hayyaya da zango a Jurash sunan wani babban gari ne cikin manyan garuruwa a wancan lokacin wanda daga baya an daina rayuwa a wajen amma kuma yanzu ya dawo ana rayuwa ɗaya daga cikin manyan biranen kasar Yemen ne yana daga cikin garuruwa da suka kiyaye tsarin su na da can tsarin gine-gine da titina da al'adunsu tun na zamanin Roma har yanzu akwai shi a garin yace wahiya yawma idin madinatun mughlaqa a wannan lokacin gari ne wanda yake da ganuwa shine mughlaqa wanda ake rufewa a rufe kofar gari wa biha qaba'ir min al-yaman a garin akwai kabilu na kasar Yemen wa qaddawat ilaihim khaf'am a lokacin sun baƙunci sun anshi baƙuncin khaf'amawa فدخلوها sai suka shiga ma'ahum hina sami'u bi masiril muslimina ilayhi sai suka shiga suka kulle garin yayin da suka ji labarin ga musulmi sun taho suka kulle wato wannan katanga ta gano garin fahasaruhum fiha qariban min sharin musulmai suka kewaye su suka musu siege tsawon wata guda wamtana'u fiha su kuma suka ki su bude faraja anhum qatilan sai shi surat ya juya ya rabu da su ya wuce hatta idza kana fi jabalin lahum yuqal lahu shakar har sai da yaje kusa da wani dutse da ake cewa dutsen shakar zanna ahlu jurashin jurasha annahu lam innama walla anhum munhaziman sai suka dauka cewa ya juya ya bada baya ne saboda abun ya gagare shi ya rase da rai da su fa kharaju fi talabi kawai sai suka fito da makamansu suka bi sawu hatta idza adrakuhu har suka riske shi a kafa alaihim shi kuma sai ya sammatse su faqatalahum ya yake su faqatalahum qatalan shadidan a kashe waɗannan kafirai kisa mai tsanani wa kad kana ahlu jurashin jurasha afwan ba'athu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama rajulaini minhum yartadani wa yanzurani dama kuma kafin zuwan su Abdullahi dan Surat dan Abdullah su waɗannan mutanen Jurash sun riga sun aika da wakilai mutum biyu zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su je su jiye musu labarin abinda ake ciki a Madina fa bainahuma inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashiyata ba'dal asr wata rana suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sallar al'asr in qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce musu bi ayi biladillahi shakar wani wuri da ake ce ma dutsen shakaru a ina yake a duniyan nan faqamal jurshiyani sai waɗannan mutanen suka mike faqala suka ce ya rasulullah bi biladina jabalun yuqal lahu shakar ka kashar suka ce mashi eh mu dai a garin mu akwai wani dutse ana ce mashi kasharu wa kadhalika tusammihi alu jurshi haka suke kiran shi su mutanen Jurash din. Faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu laysa bi kashar walakinahu shakar ya gyara musu sunan sannan qala sai suka ce fama sha'anuhu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake faruwa a wajen dutsen faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna budunallahi latunharu indahu alana yanzu da nake gaya muku ana nan ana yanka wasu raƙuma na Allah wato yake kinaya akan mutanen su da ake ta kashewa a wajen qala fajalasa rajulani ila abi bakrin wa ila usmana wannan mutane suka je suka zauna tare da abubakar sayyidina abubakar da sayyidina usman Allah ya kara musu yadda fa qala lahumma sai wannan sahabbai suka ce musu wai hakuma kai canku inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama layan'alakuma qaumakuma annabi fa na ba ku labarin kisa ne da mutuwa wa mutananku amma kuma ku gane ba fa kuma ilaihi fas'alahu an yad'u Allah an yarfa'a an qaumikum ku koma ku je ku roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ya nemi Allah ya dauke kisa daga kan mutananku fa kama ilaihi fas'alahu dhalika fa qala allahumma rfa' anhum suka je suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alfarma kuma yayi musu addu'a cewa ya Allah ka dauke kisa daga mutanan nan fa kharaja min indi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama raji'aini ila qaumihim daga nan kuma suka kama hanya za su koma garin su fa wajada qaumuhuma usibu fil yawm alladhi qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala sai suka samu cewa an ci nasara akan mutanen su an jijji musu ciwo a ran da annabi ya fara din nan wa fi sa'atin lati zakara fiha ma zakara kuma a daidai san da ya fara din nan fa kharaja wafdu jurashin jurasha hatta qadimu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa aslam sanadiya haka sai suka dawo suka bi suka musulunta wa hamalahum himan haula qaryatihim annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka musu wato iyaka wadda take katangaggiya wadda take ba za a taba su ba matukar suna wannan wajen faslun fi qurumi wafdi bani al-harith ibn ka'b ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai kuma bayani akan zuwan dangin al-harith ibn ka'b zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yace qala ibn ishaqa thumma ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khalid ibn al-walid fi shahr rabi'in al-akhir aw jumad al-ula sanata 10 ila bani al-harith ibn ka'b bin najran sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura babban komandan sa khalid ibn al-walid radiyallahu anhu a ƙarshen watan rabi'un al-akhir ko kuma a farkon jumad al-ula a shekara ta 10 bayan hijira ya tura shi zuwa ga ainihin wato al-harith ibn ka'b dangin al-harith ibn ka'b wanda suke garin najran wa amarahu an yad'uhum ila al-islam qabla an yuqatiluhum thalasa ya umarce shi cewa yayi kwana uku yana kiran su zuwa ga musulunci kafin nan in ba su musulunta ba to shine za a yi tunanin kai musu farmaki fa in istajabu in sun musulunta annabi ya ce mushi faqbil minhum ka karba daga gare su wa in lam yaf'alu in ba su musulunta ba fa qatiluhum sai ka yake su fa kharaja khalidun hatta qadima alayhi khalid ya fita hayyasi jije inda suke fa ba'atha rukbana yadribuna fi kulli wajhin ya aika da mahaya suka shiga kowane lungu shine yadribuna anan ba suna duka ba suna taratsa ko ina lungu kauye da birni kowace riga da kowace anguwa wayad'una ila al-islam suna ta kirayen mutane zuwa ga musulunci waya kullu suna cewa ayyuhan nasu ya ku mutane aslimu li taslimu ku musulunta dan ku tsira fa aslaman nasu sai mutane suka yi ta musulunta wa dakhalu fima da'u ilai suka shiga cikin abin da aka kira su na musulunci fa aqama fihim khalidun yu'allimuhum al-islam khalid ya zauna a cikin su yana ta koya musu musulunci wa kataba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bizalika sannan ya aika wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakon cewa an samu nasara mutane sun musulunta ana nan ana ta koya musu addini fa kataba lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yuqbila wa yuqbila ma'ahu wafdahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi to ka taho ka dawo kuma in za ka dawo ka dauko wasu wakilai daga cikin su ku zo tare da su fa aqbala wa aqbala ma'ahu wafduhu sai Khalid ya dawo Madina tare da wasu cikin wakilan waɗannan mutane wa fihim a cikin su akwai Qais ibn al-Husayn dhil ghassa wannan yana cikin wakilan su Qais dan Husayn wa Yazid ibn Abdul Manna Abdul Mudan da kuma Yazid ibn Abdul Mudan wa Yazid ibn al-Muhajjal Yazid ibn al-Muhajjal wa Abdullah ibn Qurat wa Shaddad ibn Abdullah wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu bima kuntum taqlibuna man fatakum taqlibuna man qatalakum fil jahiliya annabi ya ce musu sallallahu alaihi wasallam me ye sirrin ya zama duk wanda ya ke ku a jahiliya kuke cin nasara akan sa qalu suka ce lam nakum naghlibu ahadan suka ce a mu ba mun kasance muna cin nasara akan kowa ba qala annabi ya ce bala tabbas wa kun kasance kuna cin nasara akan su qalu suka ce kunna najtami'u wa la nafta natafarraqu mun kasance mu dai abinda muke da shi muna da hadin kai ba ma rarrabuwa ya ce ce wala nabda'u ahadan bi zulmin sannan ba ma fara cutar da wani din an yake mu to muna yin yaki ne dan mu kare kanmu ba dan zalunci ba wannan shi ya taimake su akan cin nasara qala yace annabi ya ce mu sallallahu alaihi wasallama sadaqatum yanzu kun yi gaskiya wa amara alaihim qais ibn al-husaini farajau ila qaumihim fi baqiyatin min shawwal nabi sallallahu alaihi wasallama ya daura musu ainihin shugabancin qais ibn husain sannan suka koma garin su a ƙarshen watan shawwal irin wannan da muke ciki aw min zilqa'adati ko kuma a farkon zilqa'ada falam yankusu illa arba'ata ashhurin hatta tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyakacin sirmus da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata hudu Allah ya mai rasuwa zulqa'da zulhijja almuharram safar aka shiga rabiul awwal ko kuma ka kirga daga ainihin zulhijja almuharram safar rabiul awwal gurgurdan dai haka Allah ya kara masa yadda malam yace faslun fi qudumi wafdi hamadan babin da zai wannan fasli kuma bayani akan zuwan tawaga hamadan suma mutanen kasar yaman malam yace wa qadima alaihi wafdu hamadan sai kuma ga mutanen hamadan mai dalil sai suka zo minhum malik ibn namat wa malik ibn aifa wa dimam ibn malik wa amr ibn malik wadannan guda hudun da akwai su a ciki malik dan annamat da malik dan afiya da dimam dan malik da amr dan malik falaqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marji'ahu min tabuka sai game da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana dawowa yana kan hanyar sa yayo kwana daga tabuka wa alaihim muqatta'atul hibarati suna sanye da tufafi muqatta'at shine gajajjerin tufafi hibarat wanda suke an kyautata su aka ce abinda yake nufi shine riguna ne dinkakku wadanda sai da aka yanka aka dinka sabanin abinda galibin larba suka saba da shi yafe ne kawai kwarjalle ne da kuma abin nan mayafi kaga ba a dinkawa babu aikin tela a jiki tsagawa kawai ake to su sun zo dama ita Yemen saboda kusancin ta daular Bizanta suna da wayewa sosai akan harkokin rayuwa daga zaka ga ana zuga su a wajen yin makamai a ce takobi yamani ana kuma zuga su a wajen sana'ar tufafi saboda su tun a lokacin sun waye da yin tufafi wanda suke dinkakku su kuma da suka tarar da mutanen Madina wannan wani abu ne sabo wasu kuma suka ce a ana nufin tufafi ne matsatsu kamar an yi ne a ce fitat kenan za a ce ko me to ko da dai ba fitat din irin wannan ba amma a gurin mutumin Makka ko Madina sunan wannan kayan matsatsi saboda kayan da za a ce sai an sha hannu an sha wuya an sha tsagin wando shi a gunshi wannan takura ne shi ya saba da kawai ya yafa ya abin nan ko mun gane daga shi a gunshi matsatsai ne daga suke kiyasu suna muqatta'atu alhibarati wal ama'imi wal ama'imul adaniya da kuma wato rawani dan adam wanda mutanen adam ne suke yin shi wani rawani na musamman alar rawahili almahariya suna kan ababan hawa raquma da dawakai doki almahari wanda yake wato afwan raqumi almahari wanda yake dangantaka zuwa ga mahara ibnu haidar wa ibnu haidan amin mahara ibnu haidan wani mutum ne a jahiliya da ya shahara da sana'ar kiwon doki da raquma kusan kiwon dawakai da raquma ana yin shi da wasu wato abin nan wasu dabaru wanda ake tantance doki da raqumi a tantance zuriyarsu kaga suna ce mishi alfarasu ko suna ce mata alfarasul asil ko aljamalul asil har yanzu zaka ga doki yana da wannan daraja an tashi siyan shi ana bin salsalarsa a ce wannan dokin ga wanda ya barbara na irin gari kaza ne ba a barin su cakure kala kala in ma suka cakure aka rasa da rai akwai da yake a tantance su da gaskiyar da yake a tantance su ana barin su da yunwa kwana da kwanaki ai ta dukan su a ki ba su abinci bayan kamar sati guda sai a zo a ba su abinci to duk wanda yake doki ne asil bai ci abincin nan ya riga ya fushi wanda kuma yake bai da wata dangantaka ta musamman shi kuma ya riga ya ji yunwa ya ji wahala kawai sai ya kama ci da haka ake tantance su shi kuma wancan ba zai ci abinci a gun wanda ya dake shi ba yana da zuciya yana da karama ko mun gane idan ba abin lakaji Allah ya rantsa da doki ba wal adiyatu dhabaha wal muriyatu kaza saboda doki dabba ce ta musamman to wannan mutumin ya kware wajen horan irin waɗannan raquma kuma suna da tsada da dawakai ana siyan su kuma ana gane su kamar yadda yanzu misalin ka tashi ziyarar ragon layya ai akwai ragunan da an san masu daraja ne masu tsada ne saboda irin kiwon da aka musu
ko irin kasar da ake danganta su a ce wannan dan agadas ne ko dan maroko ne ko dan kaza ne ko balami ko yawa kasar ai tsadan shi zaka ga ba wai tsadan nama bane tsadan darajar shi naman shi bai kai tsadan wannan da za a naman kilo kilo ba zai kai kudin ba amma yana da wata daraja da ake siya tare da shi to haka su ma sun zo akan irin wannan ababan hawan almahariya wal arhaniya da kuma wanda suke dangantuwa zuwa ga arhaniyawa su ma sunan wata kabila ne wa malik ibn namati yartajizu baina idai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa yaqul wannan mutum mai suna malik ibn annamat yana waka da baiti da ma'aunin rajaz a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yaqul yana cewa ilayka jawazna sawa darifi fi habawati saifi wal kharifi mukhattamatin bijibalil lifi bihibalil lifi amin yace ilayka jawazna sawa darifi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izuwa gare ka ne wannan tawaga ta ratsa sawa darifi bakin yashin nan na ainihin kauyuka da ake ratsawa hanyoyi marasa dadi din nan hanya take babu titi yashi ne babu komai sahara ce yace fi habawati as-saifi wal kharif cikin jujjuyawan bazara da kuma ainihin wato abin nan wal kharif da damana mukhattamatin bihibali al-lifi suna masu yin linzani ba ababan hawansu da igiyoyi masu laushi da in an za a yi doki ko raƙumi linzani wanda za a yi doguwar tafiya to za a samu igiya ne mai laushi a masa ba a yi da kaba ko da abin nan mai sunanta gamba ba gamba ba irin abin da ake yin da ake barewa a yi igiya da shi din nan mai sunan shi rama yau rama to kaza ana yin linzami da irin waɗannan to amma su ba sa dadewa za su iya bushewa su kari sannan kuma za su iya cin bakin su tsaga madokin kora kuma baki amma idan za a yi doguwar tafiya sai a samu wato kyalle mai laushi shi za a tufka sai a sa mai a baki shi yake nufi da mukhattamatin bihibali al-lif wa zakaru lahu kalaman kathiran hasanan wa fasihan naku ba haka yake ba ko wa zakaru lahu kalaman hasanan to akwai lafazin kathiran a cikin asalin wato suka fada manzo Allah sai suka mazance mai yawa kuma mai dadi mai fasaha a cikin waƙarsu fakataba lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kitaban aqta'ahum fihi ma sa'alu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta musu takarda wanda a ciki ya ba su duk ababan da suka tambaya na cewa a ba su dama su gudanar da gonakin su su ba su dama su yi kaza da aka ba su wa amara alaihim malik ibn annamat sannan ya sa musu shugaba shine wannan malik ibn annamat wa istamalahu ala man aslama min qaumihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai ne shugaban musulmai gaba ɗaya na kasar ku wa amarahu bi qitali thaqif yace kuma na umarce ka yaƙi thaqif wanda suka ke musulunta a cikin su wa kana la yakhruju lahum sarhun illa agharu alayhi saboda haka daga nan baya jin labarin wata tawaga ta saqifa sai ya kai musu farmaki wa qadra wal bayhaqi bi isnadin sahih a cikin dalailun nubuwa bayhaqi ya kawo da isnadi tabbatacce min hadisi abi ishaqa anil bara'i anna nabiy sallallahu alaihi wasallama ba'atha khalid ibn al walid ila al yaman yad'uhum ila al islam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika khalid ibn al walid ya kira mutane zuwa ga musulunci a ƙasar Yaman yace fa qala al bara'u fa kuntu mimman kharaja ma'a khalid ibn al walid ni ina cikin wanda muka tafi tare fa aqamna sittata ashhurin mun yi wata shida na du'uhum ila al islam muna kiran su ga musulunci falam yujibuhu ba su amsa ba thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ba'atha ali ibn abi talib kaga wannan ya saba da wanda muka ji a baya cewa sun amsa lokaci guda yace sai annabi kuma ya turo da ayu dan abu talibin Allah ya kara masa yadda fa amarahu an yuqfila khalidan illa rajulan mimman kana ma khalidin ahabba an yuqiba ma ali radiyallahu anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci khalid cewa ka ce waɗanda suke tare da kai su yo kwana su dawo madina sai in wani mutum ya ga dama yana so ya zauna tare da kai kana iya ka bar shi fali waliyu kimma
قال البراء فكنت في من اقبا مع علي ني ina cikin wanda suka zauna ba su dawo ba falamma da nauna min alqaumi da muka kusa da mutanen kharaju ilaina sai ko suka fito gare mu fa sallabina ali radiyallahu anhu sai na liye mana salla thumma safafna saffan wahidan sannan muka yi sahu guda thumma taqaddama baina aidina sannan shi ali radiyallahu anhu ya shiga gaba wa qara alayhi kitaballahi ya karanta kitabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa aslama hamadanu jami'a sai kowa ya musulunta gaba ɗayan suka cokannin su fa kataba ali radiyallahu anhu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi islami sai sayyidina ali ya rubuta wa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin musulunta su falamma aqarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falamma qara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kitaba yayin da annabi ya karanta littafin kharra sajidan sai ya fadi ya sujuda thumma rafa'a rasahu faqala sannan ya daga idan sa yace assalamu ala hamadan assalamu ala hamadan amincin Allah ya tabbata ga hamadan amincin Allah ya tabbata ga hamadan malam yace wa aslul hadisi fi sahih al bukhari wannan hadisin asalin shi yana cikin littafin al imam al bukhari a cikin kitabul maghazi babu ba'ati ali ibn abi talib wa Khalid ibn al-Yamin ila al-Yamani anan ya kawo wannan hadisi ah yace wa hadha asahhu mimma taqaddama wannan nabiyin yafi inganci fiye da wancan labarin na farko yace walam takun hamadanu an tuqatila saqifan abinda aka fara a cin cewa suna yakan saqifawa bai inganta ba yace ba zai yiwu ba wala tughiru ala sarhi ko su dinga kai musu farmaki fa inna hamadana bil yamani wa saqifan bi ta'if domin ba wurde suke ba saqif a ta'if take kusa da ainihin makka su kuma hamadan can yaman ne nesa ne ba kasa ɗaya bane bai yiwu a ce wani sanda suka fito da sun gansu za su kai musu farmaki bai yiwu a fara haka faslun fi qudumi wafdi mudaina ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malam yace ga wata gaba wadda ta ba mu labarin zuwan tawaga muzaina ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wa ruwina min tariqil baihaqi ko da kira ya fada cewa a ce rawaina inda ya ambaci littafi ko min tariqil baihaqi mun ruwaito ta hanya al-imam al-baihaqi a cikin dara'ilun nubuwa kenan aka na Ahmad dan Hanbali ma ya ruwaito da ainihin Abu Dawud da Abu Nu'aym a cikin al-Hilya anin Nu'man ibn Muqarrin قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة yace mun taho zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu mutane 400 cikin kabilan Muzaina falamma aradna an nansarifa yayin da muka zo za mu juya za mu koma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Umaru annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa sayyidina Umar zawwidil qauma je ka gidanka ka ɗebo guzuri ka ba mutanen fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma indi illa shay'un min tamrin shi a manzo Allah mutane 400 ni talaka ina zan yi ba su guzuri babu abin da ke gidana in ban da wani dan tarin dabino ala wata ettiya uku ta dabino irin dai abin da miskine ke siya dan sai rabin buhun masara ettiya uku ta shinkafa ana manage gaba a samu a ƙara ko wata gila duk kullun sai ka siya ko duk sati sai ka siya to Umar talaka ne yace wallahi manzo Allah banda komai da zan ba su annabi ya ce mushi ma azunnuhu ya qaumu min alqaumi mawqi'an sai da Umar yace wannan ko na ba su ba abin da zai musu qala annabi ya ce in talik fa zawiduhum na dai ce daga kaje ka ba su buduri ko kaje ka ba su da yake sabai su sun yi amana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan ba musu bane bayani ne yaso yi qala yace fan talaka bihim Umaru sayyidina Umar ya tashi ya je da su fa adkhalahum manzilahu ibamu labari al-Nu'man ibn Muqarrin yace sayyidina Umar ya je shigar da su gidansa thumma asda'ahum ila ulayya sannan ya hau da su sama saman rufin daki ko saman dakin ko wani dan wuri da ake da storing kayayyaki falamma dakhalna da muka shiga wannan wajen idza fiha min at-tamri mithlu al-jamal al-awraq Allah ya riga ma ya zartar da mu'jizar kawai Umar na zuwa ya ga dabino ya hauhawa ya hauhawa kai ka dauka kamar wani bijimin raƙumi ne a tsaye yawan dabinan ya kai tsibin tidin raƙumi namiji raƙumi yana tsaye fa akhadha alqawmu minhu
hadata shikenan kowa ya dinga diba kowa ya cika burgamin shi wannan ya auna ya zuba ya cika ya totsa ya tsare sassaka duk inda zai iya suka gama gabaki daya qala nu'man nu'man yace fa kuntu fi akhir man kharaja ina cikin na karshen da suka fita fa nazartu sai na waiga na duba da binan yace fa idza fama afqada mawdi'atan ratin min makaniha yace wallahi babu alamar an diba da binan babu wurin da za ka gane cewa nan an diba babu ba dai ya diba da aka ya koma ya cike yadda yake Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa da iyawarsa yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alfarma ya bashi wannan mu'jiza cikin mujizansa shi sa bai haƙi rawaito shi a cikin dalailun nubuwa daga cikin ababen da ke nuna annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Umar yayi kyauta kuma ya tsira da dabinan da za a kwana biyu ana kalaci go wata gida ma sai ya rarraba mutanen anguwa idan a ce dabino tudin raƙumi ba tudin shi ba kadan bane wata gida zai tudin wannan durowan nan go raƙumin ya tsaya a wajen nan sai ya yi tudin durowan ko kusa da haka to ka kaddara abinci a totsa shi har ya kai tudin haka buhu nawa ne kenan na dabino halama Umar sai ya fita da zakafa inda ya shekara dan ya samu kaya gaskiya Allah ya samu dace kamar da muka ambata al-Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin dalailun nubuwa haka nan Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa haka nan kuma al-Imam Abu Dawud da Abu Nu'aym a cikin Hilatul Awliya da kuma Ibn Sa'd a cikin littafinsa Tabaqat dukkansu sun rawaito wannan riwaya kuma isnadin ta hasanun ne bai da matsala insha Allah ina ganin tunda mun samu gaba bari mu dakata a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi